Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansi illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfi. Wa nuyassiruka lil yusri. Fadhakkir in nafa'ati dhikri. Sayadhakkaru man yakhshi. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر.
سنقرئك فلا تنسى وبنجي تبارك وتعالى yace zan karanta da kai qur'ani alqur'ana faratan za ko ba za ka manta ba da min alhaqqu tabaaraka ta'ala ubangiji tabaaraka ta'ala ya alamun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma duk mai karatu ma ayyukri annabiyya sallallahu alaihi wasallama alqur'ana Allah yace zai karanta da annabi alqur'ani fala yansa ko ba zai manta shi ba illa ma sha Allah an tansahu idan abinda Allah ya so ka ka manta shi din mana shi qur'ani akwai nasikh akwai mansukh to nasikh da mana mansukh ayat da aka shafe ko an shafe karatun ta ko kuma an shafe hukuncin ta ko kuma an shafe duka biyu wata an shafe hukuncin ta da karatun ta duka ba a karanta ta ko ba hukuncin nata ma wata kuma za a shafe hukuncin sai a bar karatun ana karanta ta amma kuma ba ta da hukunci saboda wacce ta shafe ta tana nan ita ma kuma ana karanta ta kamar waccan ta cikin suratul baqara wallazina yutafawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhrajin shine asalin ta kaba ko wasiyatun Allah ya shedu matar da mijinta ya rasu ya batta tai ta kaba shekara guda kaga ana karanta ayar har yanzu ai amma ko bar da hukunci sosai saboda wallazina yutafawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra ta shafe waccan amma duk ana karanta su kaga ita hukunci kawai aka shafe karatun yana nan wata kuma sai a shafe karatun amma hukuncin ta kuma yana nan kamar yadda zamu zo nan gaba wa shekhu wa shekhatu idza zana ya farju mu ma albatta ba ita an shafe ta babu ita amma kuma hukuncin yana nan na idan mutane ma'aurata sun yi zina a jefe su har yau jefewan yana nan amma kuma karatun kuma an daina karanta shi to ire-ire wayannan wata kuma zai za ta kasance sai a shafe hukunci sai a shafe karatun kamar wannan kenan a bar hukuncin wata kuma a shafe ta da ita da hukuncin gaba ɗaya babu su to duka ana yi to shine yace illa ma sha Allah an tansahu sai wanda Allah ya ga dama ya mantar da kai shi bi naskati lawatihi ya shafe karatunsa wa hukumihi ya shafe hukuncinsa in yaga dama ya shafe karatu ya bar hukuncin in yaga dama ya shafe hukunci ya bar karatu kana sallallahu alaihi wa sallama yajharu bil qira'ati amama jibril khawfan nisyani lokacin farkon wahayi idan jibril ya kawo annabi wahayi yana karanta qur'ani to manzo Allah sallama sai yana bin sa yana bi saboda kar ya manta to shine fata kafara al-haq tabaraka wa ta'ala sai ubangiji ya ce a kabar wannan la tuharrik bihi lisanaka litajara bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu Allah ya ce ni zan tara maka qur'anin ni ne zan karanta da kai shi to shine sai Allah ya lamun shi an yugrahu al-qur'ana zai karanta da shi qur'anin wala yansa ko ba zai manta shi ba wa annahu yajma'u al-qur'ana fi sarrihi Allah kuma ya tara qur'anin gaba daya a cikin kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nazala bihi wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya ce qur'anin gaba daya ma na sauke shi na dora rasa shi cikin zuciyarka duk yana cikin kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai yayi wa mutane bayani to shine wala yansa ba zai manta ba wa annahu yajma'u al-qur'ana fi sirrihi wa yajma'u al-qur'ana wa yaqra'u wa yufassiru wa yufassiru kuma Allah ya tara masa qur'anin a cikin kirjin sa kuma ya karanta da shi kuma annabi har ya fassara qur'anin ma domin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suka fassara qur'ani duk abinda ba gane ba na qur'ani ya ka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fadi fassara wannan wajen wa qara'u fa bima wa'ada tabaraka wa ta'ala Allah ya cika alƙawarin da ya alƙawarta wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo masa Qur'ani gashi yana hannun kowa ma yanzu duk musulmi ma yana da Qur'ani Allah ne da mai alƙawarin zai bawa Annabi shi kuma ya bashi aqra'ahul Qur'ana Allah ya karantar da shi Qur'ani walam yansa minhu shay'an ba abinda Annabi ya manta illa ma sha Allah sai dai wanda Allah ya shirye ma hadha allazi sha'ahu Allah wannan ba daga cikin wanda Allah ya ga dama ya shirye wanda Allah ya shirye huwa al-mansukhu shine wanda aka shafe wal-mansukhu taqaddama raksamuhu wanda aka shafe kuma reverence sun wuce a baya wani wajin kamar akwai an samu hadisi wanda Imam Shafi'i ya har yanzu ma shi a masaba sai yana amfani da wannan hadisi hadisin Muslim wanda aka karba daga Rana Aisha Allah ya kara mata yadda kace fima kana fima unzila min alqur'ani ashru wad'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikna bi khamsi ma'lumatin fa tawfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hunna fima yuqra'u min alqur'ani ka da akwai ayat da aka saukar Allah ya ce idan yaro ya sha nonon mashe ya koshi ya sake sha ya koshi ya kai sau goma ta zakanin su ya haramta ta zama uwarsa ba zai aure ta ba ba zai aure yayanta ba to wannan yana nan yana nan cikin qur'ani sai aka yi nusan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan sai sha yanzu ba goma ba in yaro ya sha sau biyar yana haramta shi khamsu rada'atin ma'lumati yuharrimna shayarwa sau biyar yaro ya sha nono nonon mace sau biyar ta haramta gare shi nana Aisha ta ce har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar yayi wafati wannan ayar ana karanta ta cikin Qur'ani to amma Qur'anin da aka yi tartilin sa wanda sahabbai suka ru gaba daya kowa ya kawo kowa ya kawo to sai ya kasance ayar bata fito a can ba lokacin da aka hada Qur'ani kaga sai ta zama yanzu babu ita to sai to shi yasa Imam Shafi'i a masabarsa har yau yaro don ya sha nonon mace sau daya ba zai haramta ta ba sai ya sha sau biyar saboda wannan ayar amma imamu sauran Imam Malik Imam Abi Hanifa Imam Ahmad ibn Hanbal su sun ce in dai yaro walau musatan ko tsotso ɗaya ya tsotsi nonon mace tsakanin su ya haramta to shi ne to manu suka tilawatuhu abinda aka shafe karatunsa wa hukmuhu aka shafe hukuncinsa shi ne ka ashiru rada'atin ma'lumatin yuharrimna dinna hadhihi kanat ayatan da aya shi tulla ana karanta ta wani suka tilawa to sai aka shafe karatunta wani suka hukmu ha aidan kuma hukuncin na ta ma babu sha sau goma nan ba karatun babu hukunci duk an shafe su wa shekha wa shekhu wa shekhatu idza zana ya farju mu ma albatata hadhihi kanat ayatan aya shi tulla ana da ana karanta ta ita kuma sai aka shafe karatun nusaka tilawatu an chafa karatunta ko bakiya hukmu amma hukunci yana nan har yanzu hukunci shi ake amfani da shi a jefe mazina shi yana nan a cikin addini gaba daya yana cikin har annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana nan ya tabbatar da shi amma ko babu ayar an chafe ta ila yawmina hadha har yau wannan hukunci yana nan wa shay'un nusaka hukmuhu wa bakiya tilawatu wani abun kuma hukuncin aka chafe amma karatu yana nan kamar waccan ayata da muka karanta da kuma ka kauli ta'ala kamar fadi ubangi tabaraka ta'ala da yace kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi wa ubangi yace idan dayan ku yazo mutuwa wajibi yayi wa dan uwansa wasiya a lokacin ba a saukar da ayar yusikumullahu ba wannan ayar ita ke aiki an yi aiki da ita sosai ma duk wanda zai mutu yayi wasiya ya fadi wadanda yake so a bawa dukiyarsa daga ƴaƴansa iyayensa ƴan uwansa har abokansa ma duk wanda yake so sai ya ce to wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza to haka kuma za a yi to da haka wannan aya ita ake amfani da ita tana nan da aka saukar da ayar yusikumullahu fi auladikum sai ta shafe wannan sai ya dawo abinda yusikum tai amfani wanda tace za a bawa su za a bawa to sai da kuma yanda tararraba yanda kowa za a bashi sannan kuma sai hadisi kuma sai ya zo ya iktisasi shi kuma sai ya kebe su waye wanda za su yi gado ita yusikum ta faɗi wanda za su yi gado da kuma abinda za a basu to sai ake ganin na wasiyar ma suna nan ma'ana har wanda baya nan din ma wanda baya cikin dangi shi ma zai iya shiga to sai manzo Allah sallama ya ce la wasiyata li warisin magaji ba a masa wasiya ba za ka she mutum ya zo mutuwa ya ce a bawa ɗansa kaza a bawa mahaifiyarsa kaza a bawa mahaifinsa kaza wayannan duk masu gadonsa ne ya bari abinda aya ta basu sai a basu inda yana so ya basu duk yana da lafiya ya bayar abinda ka bawa mutum kana da lafiya ba wanda ya sai ya kwashe amma in mutum ya riga ya shiga jinya ta ajali wanda ake ganin jinyar nan da wuya ya tashi to a lokacin duk kyautar da yayi ba za a yi amfani da wannan kyautar ba ba za a yadda ba in yayi kyauta sai a ajiye ta sai a bari in ya rasu irin waɗanda ya ce ya bawa kaza ya bawa kaza ya bawa kaza sai a kasa dukiyar da ya bari gaba ɗaya kashe uku to waɗanda ya ce a bawa kaza a bawa kaza kashe ɗaya za a ɗauka babbasu sauran kashe biyu na magada ne to haka ne shine in kutiba ahadukum kutiba alaikum idha hadara ahadukum al-mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina ayar bakara gashi ana karanta ta babu hukuncin ta wa kadhalika iddatul hawli mata'an ila al-hawli ita ma baqiyat tilawatu wal hukmu mansukun haka kuma aya da muka karanta waccan wallazina tafawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyata li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhrajin sai wasu ta kabance kara shi ma an dauke hukuncin an dawo da shi hukuncin wata hudu da kwana goma shine ta kaba amma kuma ayar gashi ana karanta ta ba daina karanta ta ba shine baqiyat tilawatu karatun ayar ya rage yana nan wa hukmu mansukun hukunci ko babu an chafe shi hadha alladhi nusika ya juzu an yasawu musafa sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya shafe to wannan shi don annabi sallallahu alaihi wasallama ya daina karanta ta an mantar da shi ita shi kenan ba dama hukuncin ta ya tafi ai aw la yansawu ta yuballighahu ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike ayar har ya isar da ita alhali kuma hukuncin natan babu shi irin ayoyin da ake karantawa wanda ba su da hukunci idza nazara alwahyu idan wahayi ya sauka ta kafara Allahu bi an yahfazahu al-mustafa sallallahu alaihi wasallama hatta yuballigha lil ummati idan wahayi ya sauka ubangiji ya lamunce annabi zai haddace wannan abin da ya sauka a wajen sa har sai ya isar wa al'umma kowa ya karba kowa ya karba shi a zamanin sahabban ake ta rubuta qur'ani wasu rubuta akan kashushuwa wasu rubuta akan fatu wasu rubuta akan bawu itace wasu rubuta haka wasu kuma kan ganyen itacen haka qur'ani ya zama a rarrabe haka aka ta rubuta saboda kar a manta la yunafi annahu ba'da hadha ka sa'il qurra'i kana yagra'u fi salatihi fa yaqifa aw yarka ayatan kuma wannan ba zai kore cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana karatu a cikin yana karatun qur'ani a cikin sallah sai ya tsaya, in ya tsaya shikenan, ko ya tsaya ya bar wannan ayar, ko ya bar wannan wajen, ko kuma auyar ruka ayatan, ko ya bar ayar gaba ɗaya ya dauko wata, ko kuma ya batta, ko kuma ya tsaya ma in ya tsaya kawai shikenan sai ya kama rukunsa. Wannan duka ba wai ya manta Qur'anin bane, annabi baya mantuwa, ai alamomi ma ba sa mantawa balle annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza sallama yaqulu aina fulanun wa fulanun tayaqulu ayat al-fulaniyata falima tudhakkiruni, fa yaquluna kunna nazunnu anna mansukatan, yaqulu la. Haka wani lokaci manzala dawa manzala ya ce ana lastu ansa walakin una salius tannabi, ya ce ba na mantuwa amma ana mantar da ni saboda ai koyi duk abinda Allah ya ce mana mu yi, in ba mun ga annabi ya yi shi ba da za mu yi shi. To da haka muka samu sujjada rafkanwa, da haka muka samu duk hukunci hukunci duk hukunci annabi ya fara yi, in ya fara yi to an gani, to wani kuma zai samu yabi. Ai ce to baya mantuwa amma ana mantar da shi saboda ai koyi da shi. To shine wani lokaci yakan yana karatu sai ya tsaya, in ya tsaya sai an yi sallama sai ce ai na bar aya kaza kuma kuna ji na, me yasa ba ku tunatar da ni ba? Sai sabai su je ai mun dauka ne ko an shafe ayar a cikin sallar, annabi sha ba shafe ta ba. Sai um ballagahu ata taqarrara yajuzu ay yasahu kasairin nasi, wani abu ne Allah manzo Allah sallama ya isar da shi, ya riga ya ga yawa mutane. To har annabi ya ce to zai iya manta wannan ayar, mana ya batta kamar yadda mutane suke bari kafara sura baka kare ta ba. Annabi yakan yi haka sallallahu alaihi wasallam, in ba haka yayi ba da ba za a iya ganewa ba. Eh da shi din ba aikata ba, to idan abu ya same ka ya zaka yi, ba za ka zama hukunci ba. Wa huwa almuradu bi qawlihi, shine muradi da fadin sa, inni la unsa wa la ansa kai walakin unsa li asunna, ba na mantuwa amma ana mantar da ni saboda ai koyi, mana ai abishi. Lastu ansa walakin una salius tannabi. To shine laula annahu nasiya wasaha, ba dun manzo Allah sallama ya manta ya yarkanu a cikin sallah ba, ma alimna alhukma fi hadha, ya zamu gane hukunci idan shi baya mantuwa sai yayi sallarsa gaba dai har ya kare lafiya, lau babu ba inda aka samu kuskure, to sai mu kuma muka zo muna yin sallah sai muka manta muka ƙara raka'a ko muka rage raka'a, ya za mu gyara? Ba zai yi ba. To shi ya sa manzo Allah sallama wani wajen sai ya yi ƙabli, wani wajen kuma ya yi baɗi, wani wajen to inda ya yi ƙabli to nan ne shi ya sa masu masabobi sai suka kasu kashi biyu, suka kasu kashi uku ma kai. Imamu Shafi'i Imam Abu Hanifa shi sujjada baɗi kawai yake yi, ya ce ai annabi ya yi baɗi saboda haka duk abin da ya same ka ragewa kai, ƙarawa kai, kai sujjada baɗi kawai, in ji Abu Hanifa. Imam Shafi'i shi kuma ya ce kai ƙabli kawai, duk abin da ya same ka kai sujjada ƙabli kawai, ragewa kai, ƙarawa kai, to sai kai ƙabli kawai, in ji Imam Shafi'i. Ahmad ibn Hanbal yace shi kuma inda annabi yayi ƙabli kai ƙabli, inda yayi ba'adi kai ba'adi, inda ko bai yi ƙabli ko ba'adi ba, kai kuma in ka zo to a lokacin kawai yace shi kawai gaba ɗaya duk kai ƙabli. Na'am. Wa Shafi'i qablahu wa Ahmad yattabi'u al-warida min filin nabi wa haythu lam yajidhu qabla yajtabi, inda bai samu inda annabi yayi kaza ba yace ayi ƙabli kawai. To shine sai wa malikun fassara lin nuqsani qablu wa zaidin ba'du za bayani. Imam Malik yace to shikenan tunda ga wannan abin da ya faɗa, ga abin da wannan ya faɗa, ga abin da wannan ya faɗa, yace to kawai yanzu shi hukuncin sa inda ka rage kai ƙabli, inda ka ƙara kai ba'di, shikenan kawai. To haka suka yi. Yace ma alimna hukuma fi hadha, ba za mu gane hukunci ba in ba don annabi ya yi aikin ba. Walakin almustahila, amma abinda za a ce ba zai yiwu ba a cikin lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama, shay'un nazala alaihi yajibu alaihi tablighuhu fa yansahu qabla ayyuballighuhu, a saukarwa annabi da wata aya, ashe kafin ya isar wa mutane wannan ayar ya manta ta wannan ba zai taba faruwa ba ai haka ne ai bai zama annabin ba ai annabta ta sai ya isar wa mutane ne sai sa ka she masa rasulu manzo ne mai bada sako saboda ka ya karbi sako wajen Allah sai ya isar in ya isar da sakon ana karanta sakon in an canja sai ce to Allah fa ya canja ga yanda yace shike ran wanda aka canja sai a koma kansa hadha yakunu khalalan fi nubuwati inda haka yana faruwa sai a ce to an samu matsala a annabta kuma annabta ba ta da matsala wa fi shari'ati da shari'ar ba kuma ai ta samu matsala in an ce an bawa annabi sako ya kawo wa mutane amma bai kawo ba ya manta a to shi kenan bai gama isar da sakon Allah ba kenan kaga shi kuma ba zai taba yiwa ba duk annabawa masu isar da sako ne daga Allah kuma duk yaddaddu ne daga Allah Allah ya yarda da su ya ba su sako ya san kuma za su isarwa halittarsa mutane hadha la yajuzu wannan ba zai halatta ba shi annabi bai isar da sakon Allah ba la yansa shay'an annabi ba zai manta komai ba illa bada ma ballanga hu sai ya isar in an ce masa a bacci sai a bar abun wata karara inna nasi sai abin ya tabbata wajen mutane kowa ya karba sannan sai in ma za a canja ayar sai a ce to Allah ya ce a canja shikenan Allah shi ya saukar ya ce a canja hukunci wannan hukuncin dama ya ce manan sak min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha Allah ce inna shafi aya ko kuma na mantar da ita ka daina karanta ta zan kawo wacce tafi ta sauki ko wacce tafi ta amfani a hukunci ko kuma daidai da ita zan kawo to haka da ba ake canji in aka canji aya a kawo wata aya wanda hukuncin ta zai fi wannan sauki ko kuma a kawo aya wanda hukuncin ta ma'ana tafi sauki wajen aiki ko tafi sauki wajen aiki ko tafi sauki wajen hukunci ko kuma tafi amfani ma'ana tafi lada in aka aikata to irin wannan shine ake caccanzawa hadha huwa qawluhu wannan shine fadin Allah tabaraka ta'ala da yace ba za ka manta ba zan karanta da kai qur'ani ko ba za ka manta shi ba illa ma sha Allah sai wanda Allah ya ga dama ka manta ko kuma ya canja shi shikenan innahu shi ubangiji ta'ala madaukakin sarki ya'lamul jahra ya san abinda ake bayyanawa min alqawli ya san maganar da aka faɗa a fili wal fili ya san aikin da ake aikatawa wa ma yakfa kuma ya san abin da aka boye idan mutum yayi aiki mai kyau a bayyane Allah ya sani idan yayi shi a boye Allah ya sani idan yayi shi a idan ya aikata mummuna a fili Allah ya sani in ya aikata shi duk Allah ya sani ko menene ma dai ubangiji tabaraka ta'ala ya sani Allah ya ce wani yassiruka lilusra wani yassiruka ina sawwaƙe maka lilusra shari'ar da na baka li shari'ati sahalati na hada ka da shari'a mai sauki duk annabawa ba ba su shari'a mai sauki irin ta manzo Allah ba
sallallahu alaihi wasallam
shari'a sa ta fi takowa sauki shi shari'a sa saboda saukin ta tun farko ma aka ce to duk najasa da ta same ka ka sa ruwa ka wanke ka huta da ita
sosai
amma shari'un baya a najasa in ta taba tufarka ba magana wankewa kai dai wannan wajen a samu ko reza ko wani abu a yanke wajen a cire wannan kyallen shi ka ya najasa har abada ba zai sake amfani ba a je a jefar da shi a samu kyallen da bai najasa ba ta taba ba a zo a dinke a wajen to dan haka hukuncin su yake to kaga hukuncin manzo Allah sallama ya zo da sauki in aka shi haka ne ai wani ya dinga huda rigarsa yana jefarwa har ma rigar ta dawo ma ba kala ɗaya ba ce to duk sai aka kawo mutane sauki ire-ire waɗannan duk Allah ya sauƙe su saboda shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sauki ce sannan kuma Allah sai ya kawo rufin asiri a cikin shari'ar rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhdana ya ubangiji kar ka kama mu in mun manta al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya aikata aiki akan mantuwa ba za a kama shi ba ko kuma kuskure yayi shi da yadda yake gani ya dauka haka sawabar take sai da ya aikata sai ya gaba haka bane shi ma ba za a kawo mutum ba haka kuma abinda aka tilasta mutum akai kamar yadda hadisi ya faɗa rufi'a an ummatil khada wa nisyanu wa mastukrihu alayhi annabi ya ce an daukewa al'umma ta kuskure ba za a kama su ba mantuwa ba za a kama su ba abinda aka tilasta mutum a dole tun zamanin manzon sallallahu alaihi wasallam ake samun irin wannan lokacin da musulunci ya fara ana kokarin kadaita Allah sahabbai masu karfin imani sai kafirai su kawo mutum su kawo wuka ko ka ridda ka faɗi mummunar kalma ko a kashe ka aka kakkashe wasu da dama wani daga da abin ya same shi sai ya faɗi kalmar da suke son alhali kuma zuciyarsa shike take da imani yazo wajen annabi shi ni na halaka sun kira ni sun ce min ko su kashe ni ko in faɗi kalma mummuna game da addini kuma na faɗa annabi shi masa ko gobe suka kama ka ka faɗe ta ai zuciyarka in dai zuciyarka tana da imani ba komai man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani inda zuciyarka shike take da imani baka canja a cikin zuciyarka ba don ka faɗa a fili don ka kubuta wannan ba komai kai ka kubuta to shine to an ta fama da irin wannan to shi yasa sai Allah ma ya dauke wa mutane irin wannan wahalalu babu su a cikin addini haka kuma an dauke wa mutane duk laifin da mutum ya yi ba sai ka je ka gaya wa ko limaminku ba a'a tsakaninka da Allah kai bawan Allah ne Allah kuma ya san da kai kawai in ka gama sallar ka zauna ya Ubangiji laifi da na yi wanda na sani da wanda ban sani ba wanda na manta da wanda na tuna babba da ƙarami Allah yana roƙonka ka yafe mi yana abin da yake tsakaninka da Allah ne kana cewa ya yafe maka sai ya yafe in abin da ya shafi haƙƙin wani ne to nan kuma ka yi ƙoƙari ka ce wancan ka fitar wa mai haƙƙi haƙƙinsa shikenan an yafe to amma mutanen da ba haka bane da idan mutum ya yi laifi to dolensa ba za a yafe masa ba a zamanin annabawan baya ba za a yafe masa laifin ba sai ya zo ya samu annabin ko wakilin annabin ko malamin garinsu ko limamin garinsu ya zo ya ce ya aikata kaza kafin ya zo ma kuma limamin zai sani saboda duk wanda ya aikata laifi komin ƙanƙantar laifi komin girman laifi za a rubuta shi ne a ƙofar gidansa za a yi rubutu ga shi na fili wani ya aikata kaza kowa yana wucewa yana kallo an san abin da ya aikata kenan jiya da daddare a rubuce kuma ba zai gogu ba ko da rusa katangar aka yi sai ya samu inda ya bulla idan aka mutum ya zo ya shiga bari ya rusa katangar nan saboda ya samu asirin sai ya rufu to inda bai rushe ba sai rubutun ya koma shan in ma ya rushe gidan gaba daya to rubutun zai dawo a goshinsa sai an gane da shi ya aikata to kuma ba za a yafe ba sai ya zo ya samu ko annabinsu ko wakilin annabin ko malamin garin ko limamin garin ya zo ya gaya masa ya yi laifi iri kaza kuma yana so a roƙa masa gafara limamin zai tara mutanen garin gaba daya ku zo wane ya yi laifi mu nema masa gafara wajen Allah a zo ana cewa Allah ka yafe masa ka yi kaza mutane suna cewa amin lokacin da aka yafe sai rubutu ya bata aga wannan duk fallasan da duk Allah ya rufe ta ya rufe wa zamanin annabi sallama al'umma ba su da wannan fallasar duk abin da ka aikata kai ka sani Allah da ka aikata wa ya sani to ka nemi Allah maza ka shirya da shi kar ka yadda dai ka tafi wajen Allah ba ku shirya ba wannan ita ce magana wahiyar islamu ita ce shari'ar musulunci ita ce mai sauki fadhakkir ya rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam
kai wa'azi iz bil qur'ani kai wa mutane wa'azi da qur'ani in nafati zikira kai wa'azi idan wa'azin zai yi amfani duk inda zai amfani kai to kai ma ko ina saboda zai yi amfani ma damati zikira tanfa'u matukar akwai wanda zai saurari wa'azi ya amfana da shi kara daina wa'azi a duniya to shi ne in na fata zikira ma da mata zikira tanfau fadum ala zikira matukar ka san wa'azin yana amfani to ka dawwama kana yi to wannan an gaya wa duk al'ummarsa kowa da kowa saboda shi wa'azi ba na mutum ɗaya ba ne mutum ba zai shi ni ban yi karatu ba ai ba ma su karatu ba ka ce sai wa'azi ba akwai abin da ka sani daidai ne kuma kana da abokinka yana yin ba daidai ba kuma zai karɓi maganarka dole kai masa wa'azi ka gaya masa abin da ya dace shikenan in kai ma kai ka shiga cikin aya to wa qad taqaddama anna zikrata fa'ul mu'minina dama ubangiji ya ce turatarwa ko kuma wa'azi yana amfanan mu'minai mu'mini in ka gaya masa abin da yake daidai zai dawo ya dinga aikata daidai din sai zakaru man yakhsha man yakhsha Allah wanda yake tsoron Allah sai zakaru ko sai zakaru shine zai wazantu biha da wa'azi idan aka yi wa mai tsoron Allah wa'azi yakan karba sai ya amfana da wani ko da bai sani bane ma wani wani abun ma wani bai san shi ba to idan aka gaya masa to ya sani sai kaga ya ya dauka man ya khafu Allah ta'ala wa yata jannabu al ashqa wadanda ba sa son wazi al ashqa marasa rabo sune ashqiyu marar rabo awil kafir ko kuma mushe kafiri wa yata jannabu a sheke ne satan wazi idan ana wazi kaga mutun yaqi an yi da shi ya de ya kidena abin da yake yi to wannan sai a guje shi kawai azzikrayar ruquha janiban la tafitu ilaiha alashqa marasa rabo suna barin wa'azi a gefe kuma ba sa waya zuwa ga wa'azi waye ne shaqiyi wanda ba ya karba wa'azi shine allazi yaslan nar alkubra wanda zama Allah ya rubuta shi mai konewa ne da wuta
na'am
wuta babbar wuta ita hiya narul akhirati ita ce wutar lahira wa sungra narul dunya karamar wuta dama ita ce wutar duniya inna hadhihi nara juz'un min 70 juz'an juz'in kai juz'un min 70 juz'an min naril akhirati wannan wuta ta duniya da muke gani hada ta gaba daya in an ce wutar duniya gaba daya da wutar da ake kere kere da ita da wutar da ake boma bomai da ita da wutar da ake makamai da ita da wutar da ake girki da ita da wutar da take gobara da duk wutar da ka sani in ka tara ta gaba dayanta ka hada zafinta ka dauki nauyin zafin ko kuma yawan zafinta to wannan kashi daya ce a cikin inda zaka kara ta da lahira gaba dayanta ba tafi kashi daya a cikin kashi 70 ta lahira ba lamma habarallahu adama ila al-ardi yayin da ubangiji ya saukar da annabi adam ya kawo shi nan duniya wa alima allahu annahu sayatazu li shay'in minan nari lira'amihi kuma ubangiji ya san annabi adam dole zai bukaci wuta saboda da ita ake girki to shine fa kaza amara jibrila sai annabi sai ubangiji sai umarci jibrila shi kaje ka dauko annabi adam wutar da zai amfani da ita nan duniya a can cikin jahannama jibrilu da ya jefa kaza shararatan min jahannama ya dauki garwashi ba garwashi ba me yake ce masa wannan wanda yake tashin nan yan siraran nan tarzazi
na'am
tarzazi daya guda daya jibril ya dauko tarzazin jahannama ba wai garwashin ba ba kuma asalin wutar ba wanda yake tashi dai wanda suke tashin nan jajayen nan aka dauko kwaya daya jibril da ya kawo min jahannama wa arfaha fil bihari wa arfaha fil bihari 70 maratan ya samu da ya kawo sai da ya nemi ruwa kafin ya kawo wannan tarzazin ya kai cikin tarzazin cikin wani ruwa kogi kogi sai da ya tsoma ci a cikin kogi 70 saboda ya rage zafinsa da ya tsoma shi ya wata biha ila duniya ya dauko wannan tarzazin ya kawo shi duniya yana kawowa fa ahraga jami'a ma ala wajhi al-ardi sai wannan tarzazin wanda aka je aka wawwanke shi a cikin ruwa har kogi 70 sai da ya kona duniyar gaba daya a lokacin ba kowa ba mutane ya kona itatuwa ya kona ciyayi ya kona dazuzzuka duk abin da yake kan duniya gaba daya da ya kore taras gaba daya ya kona shi da ya kona shi wadarat wa rajat ila asliha wannan tarzazin bayan ya kona duniyar sai ya gudu kawai sai ya koma asalinsa ya je ya hade da wutarsa ta farko to kaga wannan kan ba zai yi ai amfani da shi ba to gashi dan an kawo shi bayan an wawwanke shi ma an kawo shi yanzu ya kona duniya idan aka sake dawo da shi ai wanda aka kawo ma zai iya kona shi
sosai
fa kaza jibrilu jibrilu ya sake daukan wannan tarzazin wanda ya gudu fa arfa hafil ma'i kazalika ya sake zuba shi a cikin koguna har guda 70 din walam yazal kazalika kuma idan an kawo shi duniya sai ya kona duniya hatta sarat bi hadhihi al martabati allati hiya alaiha al ana in yazo ya kona sai a sake daukar sa a maida shi aje ai ta tsuma shi a cikin ruwa da haka fara ka samu yayi sanyi to shine har ka samu aka dauko shi aka kawo shi bai kona duniyar ba shi ma kaje yadda zafin wuri yake
Allah
in mutum bai san zafin wutar ba yaje inda ake kera rodi in ka shiga makera buredi ma in gidan buredi ma za ka gane
sosai
balle inda ake kera rodi
na'am
tarfe za a zuba a cikin wutar take sai ya zama ruwa sai kaga ya zama ruwa yana gudu tarfe fa tarfe ake zubawa tarfen irin karfen trailer nan aka dauke shi aka tura shi a cikin wannan rumbun
na'am
inda ake kera rodi kawai sai kaga ya zama ruwa yana gudu ya zama ruwan wuta to wannan wutar fa ita ce wai an yanzu an riga an zuzzuba an je an tsotso mata a cikin ruwa har ta yi sanyi ma shi ne aka kawo wata hiya narul akhirati wannan wutar duniya ba ita ce wutar lahira ba wannan ka ai misali ne kawai juz'un min sab'ina juz'an min tilkan nari ita kashi ɗaya ne a cikin kashi 70 na wutar lahira lihaza wasifa narul akhirati bil kubra shi yasa aka sifata wutar lahira aka ce babbar wuta
na'am
wa narud dunya bis sughra wutar duniya kuma aka ce karama to haka duk wanda ya shiga wannan wuta ta lahira Allah ya kiyaye mu thumma la yamutu fiha ba zai mutu a ciki ba wutar duniya ita in ta yi yawa in aka jefa mutum a cikin ta to yana konewa akwai lokacin da zai ciru ya mutu ran ya fita in ran ya fita shikenan ya huta ko to ta lahira ba haka take ba ran ba zai fita ba ko ba za a daina jin raɗaɗin ba to kuma ba za a rabu da ita ba ba zai mutu ba shi kafiri fiha a cikin wutar lahira ko ya sariha balle ya huta wala ya haya ba zai rayuwa mai daɗi ba hayatan hani'atan rayuwa mai sauki babu au hayatan tanfa ko rayuwa mai amfani babu amma rayuwa tana nan kar aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka kansa ya samu imani faza ya samu babbar rabo man tada harabil imani wanda ya tsarkaka da imani kad aflaha ya samu babbar rabo duk wanda ya samu Allah ya taimake shi ya samu akwai imani a zuciyarsa daga nan ya riga ya shiga cikin ni'imar Allah ni'imar da ba Allah bai taba yin ni'ima irin ta ba imanin nan yafi komai samun imani shine karshe in an same shi ne to duk komai ma zai iya biyowa wa zakara isma rabbih kuma mutumin yake ambaton sunan ubangijinsa wajen sallah da wajen duka lokuta mukabbiran yana girmama Allah yana cewa Allahu akbar in zai sallah fa sallah yana sallan as-salawati al-khamsa salloli guda biyar au salatul fajr ko kuma yana sallar idi na karamar sallah alal qawli bi annaha nazala fi salatul fajr ko sun ce wannan aya ta sauka ne akan sallar idi to duka dai ala kulli halin ko wace sallah ma sallah ce kuma Allah ake wa bal tusiruna alhayatad dunya ubangiji ce me yasa tusiruna alhayata kuke zaben rayuwar duniya alhayatad dunya rayuwar duniya kawai ku zabe ta taktaruna duniya kuke zaben duniya alal akhirati kubar lahira liqurbiya saboda kusancin duniya ne to ai lahira ma kusa take duk wanda ya mutu ai ya je inda take
sosai
to kusani wal akhiratu ita lahirar al mustamiratu alal jannati wanda take tattare da aljanna khairun tafi rayuwar duniya duk dadin da mutu ya je a duniya akwai randa dadin zai kau akwai lokacin da in yaso Allah ya bashi dama ya raba shi da ciwo ya raba shi da damuwa ya raba shi da kowace matsala wata rana sai an bata masa rai inda duniya yake to lahira fa babu wannan saboda rayuwar lahira khairun tafi alheri wa qaida ce kuma manzajiya wanda ba ta karewa ma kana qafa huwa khairun abinda zai saura baya karewa yafi alheri la siyama huwa khairun wa baban le mara rayuwar lahira tafi alheri kuma manzajiya ce walakin al khairu waqa wallahu khairu waqa aka ubangiji ya sai ta zo yace lahira ita ce wanzajiya ita ce kuma alheri ubangiji kuma kusantar sa shine alheri shine kuma dawama a cikin rahamar Allah al akhiratu khairu min ad dunya lahira ta fi duniya waqa ita ce wanzajiya wallahu khairu minhu ma waqa Ubangiji kuma yafi duniya yafi lahira idan ka fuskanci ubangijin ka to ai shi yake mallake da duniya da lahirar in ka fuskanci shi ka mallaki duniyar ka mallaki lahirar inna haza wannan samun babbar rabon nan ga wanda ya zarkake kansa da imani ai falahu rabautan man tazakka wanda ya zarkake kansa wa kaunal akhirati khairun wa abqa ko kuma kaunul akhirati khairun wa abqa da kasancewa lahira tafi alheri kuma ita je wazajiya wannan fa haka yake dun littafin da Allah ya saukar haka suke lafis sufi wannan yana cikin littafai al-ula na farko al-munazzalati littafin da Allah ya saukar dukkan su abinda aka rubuta kenan a ciki lahira tafi alheri akan duniya lahira ita je madawwamiya duniya ba mai dawama bace المنظر في قبل القرآن لتفن داك سوكر كافين القرآني وجنيني سوبي إبراهيم لتفن النبي إبراهيم أبين ديك ربوشي أشكين سكينا وموسى لتفن النبي موسى أبين ديك ربوشي أشكين سكينا وند ورنشان ألونا دا الله كشوا وألقى الألواح وأخذ براس كي يجره إليه وهي التي نزلت وأن كلمة إتجي تسوكا على إبراهيم أكاد النبي إبراهيم الخليل بدادين الله وعلى موسى wallafi nazalat kuma ita ce ta sauka ala Musa ibn Imran akwai akan annabi Musa dan Imran li hadisi Abi Zarr saboda hadisin Abu Zarr wanda ya rawaita shi hadisin dakaltu almasjida fa wajadtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa jalastu qurbahu fa qala li ya Abu Zarr inna lil masjidi tahiyatan wa tahiyatu raqatani qum fa sallihima Abu Zarr shi na shiga masallaci sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin sai na zo na zauna kusa da shi sai annabi shi ya bazarin ai masallaci ana gaishe shi in an zo kuma gaida masallaci raka'a biyu ne ka tashi kai su fa qumtu fa sallaitu raka'ataini shi sai na tashi nayi sallah raka'a biyu ya gaida masallaci kenan waje rasu jamba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama da na zauna fa qultu sai na ce ya rasulullahi innaka amartani bi salati ka umarshe ni in yi sallah wa ma hiya salatu mecece sallar qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce masa khairu mawdu'in fa aksar minha kai khairu mawdu'in fa aksar minha aw istaqlil ita sallah ita ce tafi komai duk abinda Allah ya kawo bai kawo kamanta ba in kana so ka yi ta da yawa in kana so ka yi kadan wannan ya rage wajenka amma dai in dai kana neman alheri wanda yafi kowani alheri a rayuwar duniya sallah ce in kai sallah farilla to ka sani akwai sauran salloli na nafila in kana so to shine makullu sai nace kama anzalallahu min kitabin litafai nawa Allah ya saukar wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yawa sai yace mi'atun wa arba'atu kutub wa arba'ata wa arba'ata kutubin
na'am
mi'atun wa arba'atu kutubin littafi 104 ne Allah ya saukar kutubun asharatun ala adama an saukar annabi adama littafi 10 50 ala shisin littafi 50 an saukar wa dan annabi adam din shine annabi shi su salasuna ala akhnukin an saukar wa jikan annabi adam kakan annabi nuhu an saukar masa littafi 30 sai ake ce masa akhnuku din asharatun ala ibrahim an saukar littafi 10 kan annabi ibrahim kaga gashi shan an samu 10 na annabi adam ga 50 na dan sa 60 kenan ga 30 kaga an samu 90 kenan ko sai ga 10 kuma na annabi ibrahim 100 kenan to sauran guda hudu hudun sune wa tauratu wal injilu wa zaburu wal furqan sai taurata annabi musa injila ta annabi isa sai zabura ta annabi dauda sai qur'anin nan na annabi muhammad
sallallahu alaihi wasallam
wa ma kana al kutubu ibrahima kana amsalan kulluha littafin annabi ibrahim gaba daya yanzu sai dai misalin su amma babu su duk sun kare sun bata wa alal aqili ayyata kiza salasa sa'atin mai hankali ya kamata ya samu lokuta guda uku sa'atan yunaji fiha rabbahu wa sa'atan yuhadu biha nafsuhu fiha nafsuhu wa sa'atan yakhlu li dhati min halalin min mat'amihi wa mashrabihi mutum in yana da hankali ya raba rayuwarsa kashi uku kashi daya ya zama yana ganawa da ubangijin sa mana yana ibada kashi daya yana tunanin menene abinda ya kamata yayi mai kyau mana yayi wa kansa hisabi shine mana kai wa kanka hisabi din ka zauna kai tunanin me ya kamata nayi me ya kamata nayi me ya kamata nayi kashi daya kuma mutum ya sarrafa shi a cikin rayuwarsa na abincin sa da abincin sa na kokarin neman halal din sa dai walal aqili alla yamshi illa li salasin mutum yana da hankali kara ganci yana tafiya sai don abu uku li tazawudi lima'ashihi aw tazawudi ajli sawabin li akhiratihi aw ladhatin li ghairi mahramin mutum in zai tafiya a ganci ya tafi ne saboda neman guzurin yadda zai rayu a duniya ma'ana abinda mutum zai shi yayi rayuwarsa wannan daidai ne halal ne dama an kawo mutum saboda ya nemi yadda zai rayu ko kuma a same shi yana neman lada na zuwa lahira shi kuma da ibada ne ko kuma a same shi yana neman abin da zai masa dadi abin in ba haramun bane abin da zai maka dadi ka yi shi Allah ya yarda duk abu mai dadi qul hilla lakum tayyibatu Allah ya yarda maka duk abu mai dadi in ba haramun bane haramun ne wanda ba mai dadi wajen Allah bane walal aqili ay hafaza lisanahu mugbila ala shanihi basiran bi zamanihi mai hankali ya kiyaye harshensa ya san abin da zai faɗa saboda harshe shine babbar matsalar dan adam harshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama harshe sai ya rige yace kun ga wannan duk wanda ka same shi a cikin wuta wannan ne ya kai shi ai ko ridda ya za a yi wa mutum hukunci yayi ridda ba sai an ji ya fara ba sai ya faɗa ya shi ya bar addini ko ya zagi addini ko ya zagi qur'ani ko ya zagi annabi ko ya zagi Allah ba shine ake gane cewa ya ridda ba sai mai magana ba wa ya sani saboda haka mai hankali ya kiyaye harshen sa mugbilan ala shanihi ya zama kuma duk lamarin sa ya fuskanci lamarin da ya kamata yayi a rayuwarsa basiran bi zamanihi ya zama kuma mai lura ne mai hankali ne mai tunani ne a zamanin sa wa min hasbi kalamihi wa man hasaba kalamahu min amalihi alla kalamuhu wa man hasaba kalamahu min amalihi duk wanda in zai furta magana ya san in ya furta ta zai aiki da ita to zaka ga maganar sa ba za ta yi yawa ba duk abinda kake so ka faɗa sai ka auna shi ka gama auna shi shan wani mai littafi me yace in zaka yi magana ana so ka auna abubuwa guda biyar a cikin ta usika fi nazmil kalami bi kamsatin in kunta lil musi shafiqi shafiqi mudi'a shafiqi mudi'a la tanfalan sabab al kalam wa waqtahu wal kayfa wal kam wal makana jami'a in za kai magana yace ina maka wasiya da abu biyar in za kai magana in dai ka za ka yadda da maganar mai wasiya to zan gaya maka su yace kar ka manta menene ya jawo za kai magana sai ka tuna wannan tukuna kafin ka furta maganar menene ya ja zan yi wannan maganar me ya jawo ni zan yi wannan magana kaga ka gane kenan daya yace na biyu ka gane lokacin da kake maganar wannan lokacin irin wannan maganar ya dace a faɗe ta ko bai dace ba in ya dace to in bai dace ba sai ka batta sannan kuma magana in ka faɗe ta ya za a fasara ta wal kaifa kenan ya za a fasara ta yanda kake nufi ko haka zai fasara maka ko akwai mai canja maka fasara ya kuma canja maka fasara sai kai shiru tukuna sai ka sake auna ta sai ta dawo yanda kowa zai fasara maka ita ba zai sa maka kuskure a ciki ba kafin ka fade ta daga nan kuma sai maganar yaya yawanta yake magana da zan fada din nan in na fade ta a kalma biyu za ta ishe ni ko sai nayi kalma biyar ko sai nayi goma shi ma mutum ya auna wannan sannan inda za ka yi maganan ka lura da waje in mutum baya lura da inda yake magana yanzu nan zai kama kansa zai je inda bai dace ya faɗi magana ba ya faɗe ta ba wa ma ki dama kuma ana so a jita ana neman irin wannan ana ji sai kaga an cafke mutum to wayannan abubuwa guda biyar in mutum zai magana ya lura da su to shine kare shi kultu wa ma kanat kutubu Musa ya rasulullahi
sallallahu
alaihi wasallam sabu zar yake tambaya yake cewa littafan annabi Musa yaya suke kare shi kanat ibaran kullaha su dukkan su abin lura ne ma'ana wa'azi ne shike ga inda suke ajibtu liman aykara bil mauti kaifa yal'abu wa ajibtu liman aykara bil hisabi thumma la ya'malu ajibtu liman ya'rifu an-nara thumma la yahrabu minha ajibtu liman ya'rifu al-jannata wa la yadlubuha ajibtu liman amana bil qadari kaifa yas'abu fa qultu ya rasulullah hal fi kitabina shay'un min tilkal kutub al-munazzalati qabla al-qur'ani ya shi dogare ni tabi annabi Musa bin da ya kunsa ubangiji yana fara cikin littafin annabi Musa Allah ya ce ina mamakin mutumin da ya sakankance ya yadda akwai mutuwa amma kuma yake wasa ba zai lura da abin da zai amfane shi bayan mutuwar ba ina mamakin mutumin da ya san za a yi masa hisabi amma ya zaura kawai ba zai aiki ba to in ba kai aiki ba da me za a yi hisabi me za a auna ba sai an yi aiki ake aunawa ba to in ba kai aiki mai kyau ba in an je aunawa ai mummuna kuma yana nan to shine abin da yake cikin littafin ina mamakin wanda ya san akwai wuta kuma bai yi kokarin gudun wannan wutar ba Allah yana da wuta a lahira to mutum ya yi kokari mana yanda zai guje mata kar ya daina zaune a saka haraji a jefa shi a ciki ubangiji ya ce ina mamakin wanda ya san akwai aljanna amma baya neman ta mutum ba zai nemi aljanna ba din bai nemi aljanna ba ina zai shiga ai lahira gida biyu ne kawai gidan aljanna ne da gidan wuta ne ubangiji ya ce ina mamakin wanda ya yi imani da kaddara ya yadda akwai kaddara don me zai wahal da kansa kaddara nan dai ita za ta yi duk kokarinka duk bugawanka duk sonka abu ko kinka abun nan da yanda aka kaddara shi aka zai taho sai na ce to ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin mu qur'ani akwai abin da yake ciki abin irin wannan littafai abin da aka sa a cikin wannan littafai akwai shi a cikin qur'ani wa qala sai shi igra in shita to ga abin da zaka karanta duk ya tattara su bal tusiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi sufi al-ula sufi ibrahim wa musa kuna neman duniya ba ku sani bane lahira ta fita shikenan ya tara wannan kalmomin sosai kuma wannan shine a cikin littafin farko littafin annabi ibrahim da annabi musa din duka wa qultu awsini ya rasulullahi yana ce to ya rasulullahi kami wasiya qala sai shi usika bi taqwallahi ina maka wasiya da tsoron Allah duk wanda zai maka wasiya zai ce ina maka wasiya da tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har randa zai bar duniya da ya tara sahabbai ya ce alaikum bi taqwallahi was-sam'i wa da'ati ko ina horon ku da tsoron Allah sai an yi tsoron Allah ne duk komai ake samun sa kuma da biyayya da kuma ji duk abinda aka ce za a faɗa abinda zai iya shafe ka zai amfane ka kai kokari ka saurare shi in ka saurare shi kai kokari kai aiki da shi shine da'a ne kullu zinni na ya rasulullahi nace to ka ƙara mi ya rasulullahi
sallallahu
sai annabi shi alayka bil jihadi fa inna haru hubaniyatu ummati to kai kokari ka yaki wanda baya cikin addini ya shiga addini ka yaki wanda yake cikin addini baya aiki mai kyau ya dawo aiki mai kyau shine manan jihadi manan jihadi ba wai ka dauki takobi ko wuka ka je ka kashe wani bane a'a ka yako mutumin daga kafirci ya dawo musulunci ko da bakinka ko da aikinka ko da halinka da haka sabai suka yi sannan ka yako wanda yake cikin addinin amma baya daidai ka yake shi ya dawo ya dinga yin daidai sannan a ƙarshen yaƙi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka je yaƙin Tabuk aka dawo wasu mutane sai da aka dora su ma akan wasu kaman gadaje haka aka dawo da su sun kakkarye wani ba kafa wani ba hannu wani ba ido sai annabi ya ce to mun dawo daga karamin yaƙi za mu tafi babban yaƙi. Suka ce ya Rasulullah akwai yaƙin da ya fi wannan? Ya ce akwai. Menene shi? Annabi ya ce ka yaƙi ranka, ka yaƙi zuciyarka, ka dawo da ita kan hanya daidai, ya fi ka je ka yaƙi wani. Sai ka yaƙi zuciyarta ka tukura ta yi daidai, ka gyara komai ɗinka, maganganunka sun zama masu kyau, suna tafiya daidai, ayyukanka suna tafiya daidai, halayenka suna tafiya daidai, komai ɗinka yana tafiya daidai, sannan ka ce za ka kira wani. Kafin ka kira wani, kai ɗin ka ga yaya kake. To wannan shi ne. Sai ya ce to wale ka bis salati fa inna halaka nuru yawmal qiyamati. Ina umartanka kuma ka lazamci yawan sallah. Ita sallah haske ce ranar tashin kiyama. Wa amsik anka lisanaka. Kuma ka riƙe harshenka. Ka san abin da kake faɗa. A harshe ne ake kama mutum. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahayu min Allah haqqal haya'i. Annabi ya ce ku ji kunyar Allah. Mana kunya da zaka ji? Ka ji kunya kada Allah ya ce maka karkai kaza ya same ka a wajen. Ka ji kunyar Allah kada Allah ya ce maka ka je waje kaza ba a ganka a wajen ba. Wannan shine. Shine haqqul haya'i. Qalu suka ce ya Rasulullah kullu ran sa'i. Dukkan mu muna jin kunya. Qala sai shi laysa zalika huwa al-haya'a. Ba wannan kunyar ake nufi ba. Al-haya'u anta fazar rasa wa ma wa'a. Abinda ake cewa kunyar Allah ka kiyaye kan naka, kan da kake da shi, ka kiyaye shi, ka kiyaye abinda kan ya tara. Kan yana da ido, akwai hanci, akwai baki, bakin yana da harshe, akwai kunnuwa. Wa'annan in ka kiyaye su, to ka kiyaye kanka, shikenan kuma ka ji kunyar Allah. Ar-rasu wa al-ainaini, kai ya tara, akwai idanuwa. Man hafizar ras hafizar al-ainaini. Kuma duk wanda ya kiyaye kansa, to ya kiyaye idanuwansa. Ai, wal lisana akwai harshe a kiyaye shi, wal uzunaini akwai kunnuwa a kiyaye su. Wa anta hafazal batna wa ma hawa. Hadisi ya ce to kuma ka kiyaye shikinka da abin da shikin yake tattare da shi. Al batnu hutul qadamaini wal farji wal yadaini wal batni. Shi shiki shi hawatil qadamaini, shiki ya tara kafafuwa. Kafa a ciki take makale, farji a ciki yake makale, al'auran mutum, hannayensa da ciki suke amfani, cikin kansa abinda yake cikinsa duka da shi din da yake amfani. Ma'ana dai duk gaɓoɓinka ka sai yanda cikinka sai ya shika ne, sannan za ka je ka yi wani abu, in mai kyau ne in mummuna ne ma. Kullu haza taramanahu al-bannu, duk wannan ciki ya tara shi. Wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya. Duk wanda yake nufin lahira adon duniya ba zai dame shi ba. Duk adon da ya gani a duniya yana tuna masa adon lahira ne. Ba wai zai shangala da adon duniya kawai ya manta da lahira ba. Wa anta hafazal mauta wal bila, ka kiyaye mutuwa da tsufa. Akwai mutuwa akwai tsufa, duk ka san su. Kuma fa ala zalika faqad istaya min Allah haqqal haya'i, duk wanda ya haka ya kiyaye ya ji kunyar Allah yadda ya kamata a ji kunyar Allah. Allah ya samu a cikin masu
amin amin. Alhamdulillah. Na'am, tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta mai yin lazimi ko wazifa ya tashi ya je wani waje ya yi wani abun daban sannan ya dawo ya dora?
To in bai manta abin da yake yi ba, kuma inda yake takawa ba najasa, ba wani abu, zai je ya yi, amma dai ba zai aikin da ya saba da abin da yake yi ba.
Na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na saki mata ta saki uku lokaci daban-daban, sai aka ce min wai akwai sauran saki guda ɗaya tsakanin mu, ni kuma na san cewa saki uku nan sun cika, sai na aka matsa min wai in dawo da ita, in je musasanta in dawo da ita, tunda suka sun tunda akwai saki ɗaya da ya saura. To yanzu na sake sake ta sauran guda ɗayan, shin ya hukuncin wannan saki yake?
Ai, tun da farkon ma an gama.
Na'am.
tunda yayi saki uku ai magana ta kare dai ya shirya da mutane kawai ya bata da Allah yayi asara
na'am
eh tun na farkon tunda ya san uku ya sake ta
na'am
duk wanda ya maza masa ya dawo da ya tashi masa ba maganar dawowa
na'am
saki uku ya kare sune na shari'a saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la da'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliqi kar ayyuha halitta biyayya saboda saba wa mahalici Allah ya ce in kai saki guda uku aure ya kare wani kuma don shi yana tausaya maka ko yana tausaya wa matar sai shi maka a to shi ya san sakin da kai ko kai ka sani kai ka san kayanka ko da saki ɗaya ne kace sun zama uku sun zama uku balle ma kai da kanka kace uku ne saboda haka ba magana dawowa duk ya kara wani saki a baya ma wannan shirme ne wancan uku suna nan
na'am
saboda haka ba wani aure tsakanin su sai hitafi ta je ta yi wani aure
na'am na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutun ne yayi sakaci da sallah a baya yanzu kuma yayi nadama to shin ya zai wajen biyan wannan salloli da
yasa zai biya yanda mutanen fiqh suka ce zai biya sallar sai ya kiyaye sai ya tuna lokacin da yayi bai yi sallar ba yace misali yace bai yi sallah na shekara daya ba to yanda zai yi ya samu ya sallace su a cikin sauki yadda malamai suka ce idan yayi to duk nafila sai ya barta duk wata nafila ya barta yanzu shi biyan sallah ne a kansa idan yayi sallar azhar sai yayi sallar azhar taramako da azhar da al'asr da magriba da isha da asuba sai ya rama su sai ya bari yayi al'asr ya sake rama azhar al'asr magriba isha asuba in yayi magriba ya rama azhar al'asr magriba isha asuba in yayi isha ya rama azhar al'asr magriba isha asuba in yayi asuba ya rama azhar al'asr magriba isha asuba shi ba maganan wai a rana tana fitowa ko tana faduwa kawai ta rama sallar sa
na'am na'am
idan yayi wayannan salloli yayi wa kwana biyar kaga lokaci biyar yayi sallar kwana biyar to in yayi haka yana yin haka yayi kwana goma yayi sallar kwana 50 kaga ya samu wata daya ya samu wata 50 in ya samu wata goma ya samu wata nawa kusan 500 kaga duk sai ya biya sallar sa haka malaman fiqh suka ce in mutu yana haka to ko da bai samu ya karasa ba mutuwa ta same shi an san yana kan kokari to shikenan sauran Allah zai yafe masa Allah ya yafe mana gaba
amin amin sai tambayar mu ta gaba mai tambayar tana cewa ya shehu ni ce nake bin liman sallah daga gidana sai aka dauke wuta to ya zan yi da ragowar sallata
ta karasa sallar ta kawai
na'am
sai ta karasa daga inda ta tsaya kawai ta karasa
na'am
shikenan
na'am
sallar ta yayi
na'am
ba wani
sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina neman karin bayani akan basmala a cikin sallah farilla naji wasu suna cewa babu kyau
to wannan ina jin karatun sa bai kai ashmawi ba amma da ya kai ashmawi akwai an yi maganganu a shan ai wasu sun ce makruhi ne wasu sun ce sunna ne wasu ma yawa suka yi wajibi ne wa nimni nafi'in wujubuha yana cikin ashmawi to saboda haka idan karatun mutum gajere ne bai yi da yawa ba to ba zai iya gane magana ba kuma duk wanda suka yi wannan magana fa duka cikin masabar malikiya ne ba wata masaba ba ce wasu ibnu maslama ta yace mustahabbi ne waye waye wani yace makaruhi ne shi ibnu nafi kuma yace wajibi ne to saboda haka ita basmala kamar yadda Nafi'u ya faɗa wa Imam Maliki Nafi'u malamin Imam Maliki ne kuma almajirin Imam Maliki ne shi Imam Maliki yana karanta Qur'ani wajen Nafi'u
na'am
malamin sa ne na Qur'ani shi kuma Nafi'u yana karanta fiqh wajen Imam Maliki malamin sa ne na fiqh to suna nan sai wata rana Nafi'u yake ga Imam Maliki yace masa kai ku ina me ya hada ku da maganan basmala a sallah ko rashin basmala yace wannan kayan mu ne mu masu qira'a wanda yake karanta qur'anin sa da basmala ko sallah ko cikin sallah ko wajen sallah yayi da basmala wanda baya yi da basmala ba zai yi da basmala ba ina ruwan ku ba ku ya kamata ku shiga gawan mutane ba wannan ba kayan ku bane ba aikin ku bane aikin qurra'u ne yawa to amma ala kulli halin masabar Imam Shafi'i in baka yi basmala sallah baka da sallah
na'am
haka yace shi saboda hadisi to masabar Imam Malik ita ce ta samu wannan sabare sabane
na'am
wani yace wasu daga cikin mutanen Imam Maliki suka ce makaruhi ne mana ba a so ai basmala a sallah sallah farilla wasu kuma suka ce ai mustahabbi ne ma ana so wasu kuma suka ce dole ne ma in baka yi ba sun biya sun haɗu da wancan din kenan su kuma in baka yi ba baka da sallah to saboda haka duk abin da ya zama sabani na malamai duk kaulin da ka dauka kake aiki da shi kai aiki da kayanka kana da inda ka dogara
na'am na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu direba ne ya kade mutane da yawa suka rasu to ya zai wajen kafaran zai wa kowane rai guda ɗaya kafara ne ko kuma jumla zai musu
ayye kafara ɗaya isa
na'am
ai haƙin Allah ne ba haƙin mutanen ba
na'am
haƙin Allah ne ya kashe wa Allah bayinsa to shi yasa Allah ya ce masa yayi wannan kafara
ayye
kafara ɗaya duk yayi musu yayi
na'am a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka ko da yayi ko yace yana buƙatar aiwa yaransa addu'a Allah ya shirye su kuma ya musu albarka
amin Allah ya shirye su ya shirye mana gaba daya
amin akwai wacce kuma ta yi ko tace tana so yi mata addu'a Allah ya ba wa mijinta sana'a ta gari
Allah ya ba shi albarka annabi sallallahu
alaihi wasallam amin amin akwai da yayi ko kuma yace yana fama da rashin lafiya mai tsanani tsawon lokaci
Allah ya ba shi lafiya
amin
ba duk marar lafiya Allah ya ba shi lafiya
amin amin akwai wadda kuma yayi ko yace yana so ko tana so ai mata addu'a Allah ya bata miji na gari
Allah ya bata miji na gari albarka
amin akwai wadda yayi ko kuma yace yana so amar addu'a yana yawan yin mafarke mafarke munana
ayya to Allah ya raba shi da su
amin
in yazo kwanciya ya karanta kursiyo kafa daya Allah zai raba shi da wannan mafarke mafarke
alhamdulillah alhamdulillah
Allah ya ba mu lafiya da zaman
amin
Allah ya kai mu kai mana imani da mutuncin mu da addinin mu
amin
Allah ya sa mu shiga wannan da yake yanta shiga wannan wata
amin
yawa insha Allah ran talata za mu rufe karatun mu
na'am
talata mai zuwan nan
na'am
27 ga wata in Allah ya yarda ran talata 27 ga wata rannan ne mu kuma za mu rufe karatun mu na tafsiri kuma in Allah ya kai mu badi insha Allah
alhamdulillah alhamdulillah
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
آمين
ربنا ولا تحمل على صراط قوم الذين من قبلنا
آمين
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
آمين
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
آمين
وانصرنا على القوم الكافرين
آمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون
آمين
وسلام على المرسلين
آمين
والحمد لله
الحمد لله